So ga wanda yake da ayinka kare nisa
ce ba a koya ce mi ranar wanka bayyana so ga wanda yake da ayinka kare nisa
he duka dike yana da rawan soyayya sina gano sai dai in an samu garancin niyya kai jinkiri ko nauyin harshe in har ka gano wacce a zuciyar ka ta samu sanayya dani an ka kyale dole ka cucu wata ran ka tuno haushi zai sa ka cikin jin kunya to ga shawara mai sinyin aure tun wani ne mu budurwa domin ba a fafe borara ne tafiyar nisa
Yeah.